Mayu na shekarar 2017 Manchester United ta lashe kofin nahiyar Turai European League na shekarar 2016 zuwa 2017. Manchester United ta samu wannan nasara ne a karan battan da suka yi tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Ajax da ke kasar Holland a wasan karshe na cin kofin a bana, inda Manchester United din ta doke Ajax da kwallaye 2-0. An buga wasan ne a filin wasa na Friends Arena da ke kasar Sweden. Dan wasan tsakiya na gefe kuma dan wasan da ya fi kowane dan wasa tsada a duniya, Paul Pogba shi ya jefa kwallo na farko a ragar Ajax a cikin mintuna na 18 da fara wasan. Daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ana cikin minti 48 da fara wasan, Mkhitaryan ya zurara kwallonsa ta biyu a ragar Ajax. Haka dai aka tashi wasan, Manchester United tana da kwallo biyu, Ajax tana nema. Wannan shine karo na farko da Manchester United ta taɓa lashe wannan kofi na European League. Hakan kuma ya bata damar samun tikitin shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 mai zuwa. Don haka yanzu kungiyoyi biyar ne za su wakilci kasar Ingila a wannan gasa ta zakarun nahiyar Turai a shekara mai zuwa. A ci gaba da gasar cin kofin duniya kuwa da ake yi, wato World Cup na shekara 2017 na 'yan kasar shekara 20 wanda yake gudana a kasar Koriya ta Kudu a yau, an buga wasanni a matakin wasan rukuni. Ga sakamakon wasan inda ta kaya, kungiyar kwallon kafa na New Zealand 'yan kasar shekara 20 sun lallasa Honduras da kwallaye 3-1. Senegal 'yan kasar shekara 20 sun sha kashi a hannun USA 'yan kasar shekara 20 da kwallo 1 mai ban haushi. Ecuador ba ta yi dadi ba a hannun Saudi Arabia 'yan kasar shekara 20 da kwallaye 2-1. France 'yan kasar shekara 20 sun lallasa Vietnam 'yan kasar shekara 20 da kwallaye 4-0. Idan muka leka bangaren nahiyar Afirka kuwa, a bangaren cin kofin 'yan kasar shekara 17 wato AFCON na shekara 2017 wanda yake gudana a kasar Gabon, a jiya an buga wasanni a matakin wasan kusa da na karshe wato semi final. Ga sakamakon wasan inda ta kaya, 'yan kasar shekara 17 na kasar Ghana sun lallasa 'yan kasar Niger da kwallaye 6-5 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi can jaras babu ci a tsakaninsu. Mali ma ta samu nasara a kan kasar Guinea da kwallaye 2-0, kuma bayan sun tashi babu ci aka buga wabdu aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida. A ranar Lahadi 28 ga watan Mayu na shekara 2017 za a buga wasan neman matsayi na uku tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Guinea na 'yan kasar shekara 17 da kungiyar kwallon kafa ta Niger 'yan kasar shekara 17. Haka kuma a ranar Lahadi 28 ga watan Mayu din za a buga wasan karshe na cin kofin 'yan kasar shekara 17 da nahiyar Afirka tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Mali 'yan kasar shekara 17 da kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana. Huta lafiya.